Bismillahir Rahmanir Rahim. Zamu tashi darasina 42 a cikin wannan littafin al-Qira'atul Rashida. Al-Qittan jam'u mustatsmiya ne na al-qittatu magiya. Allahu wasa al-adu shine sassarfa. Daka ada ya adu aduan ya isa sassarfa. Al-i'tilaf shine haduwa. Al-i'tilaf haduwa. Kashara ina irin kare zai haushi ina hargagu harganin nan harganiyar din nan bai kan yayi hakorinsa ba shine hashara kashara in talaka ya tafi talahaka ya riska ko ya hadu da wani abu asibabu zagi kenan ko annizau shine jayayya kana kitani akhawani wadansu maguna guda biyu sun zuntun yan juna ne yaskunani fi baitin wahid suna zaune ko a gida da wa kana sagirai kuma sun kasance kanana ne yuhibbani llaha wal laib suna son wargi da wasa fayakhrujani ila hadiqatil bayt sirrin sun ka fita zuwa lambun gida wai ta sabakani fil adu sai sun ka yin musabaka sai sirri da juna fil adu wajen sassarfa wal wasbi da kuma tsalli kafzu wasbu duka kalmomi ne daidai wajen ma'ana wa kuma fi gayat sururi alhanin suna cikin farin ciki mai tsanani wali itlab da kuma hadin kai wa bainama hadha nikatani labani wa tarana magunan nan yayin da suke wasa id raa ahadukum fa'aratan sayyidin sai ga hango bira alabudin nisa faraa udnihi farfa udnihi sai dagaga kunnuwansa wa kashara an anyabihi sagida sai yayi hakorinsa kanana wanda daga na hawa farisa ti sai bi abin farautansa farisa shine abin farautan pray P-A-R-A-Y pray P-R-A-Y wa'idan nafsahu gina mai kansa alƙawari bi saidin saminin da mene da wani abin farauta mai tsada kun ga saidin anan masdar ne bi ma'ana masyud ismu maf'ul ake nufi walakinnahu ma ka da yajri khutuwatin sai dai bai fara ɗan gudu bai fara ɗan tako na gudu ba hatta da khafu ya aduwa ya adu na hawa tilkal fa'aratil miskina kawai sai gashi ya ga dan uwansa shi ma ya karta a guje shi ma yana bin wannan biran tofa fatala hakal kitani sai magunan suka hadu qabla an yudri kaha ka gabanin su riskita wa aba kullu wahidin minhuma kowannen su sai yaki an yakuna akhuhul fa'iz bis saidi cewa dayansa dan uwansa ya ribanti da wannan abin farautan wa hawala an yan minahu kowanne sai yana kokarin ya hada dan uwan shi fa ala bainahuma alkhisamu sai fada wasibabu da zage zage ya dauka kasa kan kanin su wa akhiran ade karke in kalabal halu sai halin ya juye ila iraqin shadidin zuwa ga wani fagen fama mai tsanani iraq shine fagen fama wa addin da cizo wayama addu zalimu ala yadihi wa khamshin da yakushi wa tajrihin da jin rauni hatta salad damu har sai da jini ya rinka kwarara min huma daga jikin su abin da ke faruwa kenan a Najeriya su shugabannin ba su da hakuri su rike amana su ba mu su ba talakawa hakkin su mu kuma talakawa ba mu da hakuri wajen bin su sau da kafa muna musu addu'a kowa kan shi kawai ya sani shi yasa a Najeriya sai dai Allah shi kyauta yanzu wai kudin Ghana fa kudin Ghana CD na su yafi naira daraja kudi ba ku gani Allah shi kyauta kuma wallahi tallahi in ba mun koma mun gyara ba sai dai taimakon Allah kawai da can zaka ije abin hawan ka kofar gida ka shiga gida ka fito wallahi ko awa nawa zaka ta yi in ma wani ya zo ya araya ta zai da maka da ita amma yanzu fa amma cikin gida baka shiga ba ina kuma waje ka gani da can akan fito da abinci a ciye ni ya ko aka tara abinci da ake ci to yanzu zai fito maka da abinci wa ammal fa'arata amma ita biran fa innaha lamma ra'at ma waka baina aduwai ha yayin da ta fahimci abin da ya faru tsakankani yake faruwa tsakankani abokan gabanta malik sami da fannin jayayya wa shijara da fada harabat ila hujriha sai ta gudu cikin raminta aminatan amintacciya mutma'itan mutma'innatan mai kwanciyar hankali salin alin ta kuma gida wahiyata hamdulillah ala salamatiha tana ta godiya ga Allah bisa mutuwanta bi sababin niza'il ladhi qama bainal akhawaini saboda jayin da ya faru tsakankanin yan uwan juna guda biyu jahilin saboda jahilci wagabawa da wauta foolishness walaw ittafaqa ala sayriha da dai a ce sun ittafaki wajen farautanta safarauta sai su raba naman laqabda alaiha to tabbaza sun kama ta biduni an tastati'a minhuma khalasan ba tare da ta samu daman kubucewa daga gare su ba darasi na 43 alqanatul khairiyya idan ka je flyover ko dan magaji ba akwai gada ba to shine ita ce kantara kantaratun gadan gada katuwa irin ta sama flyover da can abin nan wannan gadan ita ce ke ce mata kantara to da abin nan gadoji na yankin kai daga kan khairiyya alfayadan shine cikowa overflowed na ruwa teku ya cikowa da ruwa shine alfayadan yasuddina toshewa daga sadda suddu saddan muslihun mai gyara ikhtatta architect ba yana designing ba shine ikhtatta yayi designing ya tsara mani'un katanga wanda take hana wani abu ko kuma wani abu wanda ke hana wani abu ya faru ko kuma makamcin wannan mafriqun shine maraba gurin da ya raba tsakankan abu guda biyu fasihatun mai yalwa jannatun lambu jinna hauka am yaquluna bihi jinna da kasance mun junna garkuwa ya hajizu yana datsewa ko yana karewa bi kadarin gurgudin kima yajrin nilu ayyamul fayadan teku lokacin ruwa in ya ci ciko yakan gudana bi su'a da sauri azimatun mai girma wa ya hamilu miqdaran kabirin kuma yakan dauko wani adadi mai yawa min alma'in ruwa yanmihi fil bahr wanda yake watsa shi ko kuma tunkuda shi zuwa al-bahr al-abyad zuwa ga white sea al-mutawassit bi gairi fa'idatin ba tare da wata fa'ida ta udu alal bilad wanda ke koma zuwa garuruwa ba sai tura can garuruwan kawai wa idza ja'at ayyamut tashriq idan kuma ayyamut tashriq sun zo at-tashariq ayyamut tashariq lam yajid al-fallahu min al-ma'i wato lokacin da zafi lokacin da rani da zafi yayyawa yake yutuwa saboda hasken rana manomi sai yanzu ba zai sami maya suddu hajatahu irin abinda zai toshe kafansa ba a toshe bukatunsa ba ra'a zalika muhammadu aliyu muhammad aliyu basha sai ya ga haka ya fahimci haka hina kana waliya ala misr lokacin da yake gwamna a matsayin gaban misr a kasar misr shugaban kasa ba ga gadan nan kuna gani a hoto ba shine kantara kenan wannan fata bil muhandis al bari sai zo da kwararren injiniya liyabna linan basha sunan shi linan basha sana shekara ta 1835 fakhtatta saddan sai ya tsara saddan wani gaba mani amit mai hana ruwa ya wuce shimal al kahira a can arewacin kashi kahira inda mafrikin nili a inda teku ya rabu ila far'aihi zuwa ga sashin sa guda biyu ko rasan sa guda biyu fihi uyunin cikin sa akwai idanu ko iyun da kasra tuftahu wanda ake budewa don ruwa ya wuce wato kafal kuma ana rufewa domin ana budewa da ruwa ya wuce kuma ana rufewa bi hasbil haja don a datsa ruwa gurgudin bukatuwa wa hafar bi janibiha tura'an azima a gefen wannan saddidin sai haka kwarin lambatu kwalbatu ta jam'in tur'atu jam'in sa shine tura sai ya haka kwalbatu ta azima masu girma wasu ayi watattu tajri ila qalbil waji iza ila qalbil waji al-bahri suna gudanantuwa zuwa ga al-qalbil bahri waji binnan ehen zuwa ga ainihin santa na wannan tekun fi jami'an jihatihi a cikin dukkan sasanin sa wani wahihi da kuma nahiyoyinsa thumma farra'a min afru'an dakan kuma sai ya fitar da wadansu kadada rasa ukura daban tajiri wanda ruwan ke gudanantuwa zuwa ciki wata tasha'ab kuma takan sarkake ka anna hal urugun kai ka ce jijiyoyi ne fi jufil biladi a cikin garuruwa wan suka dada ka dada wanda ruwan zai bi yana gudanantuwa din dai a samu saukin ruwan kuma ya amfani da ruwan waje ala fauka haturukan a sama kuma sai ya gina hanyoyi fasiha masiyarwa ka hayatul kanatira kaman yanayin gadoda gwaguri satil ashjaru war rayahinu daga nan ne kuma sai aka daddasa bishiyoyi da flower rayhan fiha fima jawarha a gaboba gaba me jami'in gaba a gabobi inda ita min al-aradi na kasa wanda ke makwabtaka da waɗannan abun nan kadada kadada din ko kuma kwalbati fasarar janna janna ne ba junna ba fasarar janna kai wannan yanayin sai zama kamar wata aljanna ce lambu ce tajri min al-mintati al-anharu waramuna gudanuwa karkashin ta tasharahu sadar tana yalwata kirji mana duk wanda ya gani zai farin ciki wato gidan la'ani kuma takan faranta mu ido rai wasum min zalika alhin da wannan lokacin sai aka kira su aka ci gaba da kiran su da bil qanatil khairi khairiya yankunan khairiya lima tajlibuhu min alkhairi saboda irin abin da take samu da shi na alheri alal falla ga manomi walamma kathara hadhil qanatiru fil qutri yayin da wannan gadoda suka yawaitu a yankuna summiyat akhiran qanatir delta daga nan kuma sai aka shiga kiran su qanatir delta yankuna na delta bana hadhihi alqanatir almuhandisani wadansu injiniyoyi ne suka gina wannan wadannan gadojin almahirani qararru su biyu mazharu bik na farko shine mazharu bik sai kuma mubil bik wa amila fiha khamsa qanatira sai suka samu gada guda biyar wahidatan ala kullin min far'ayn nili a kowani far'i yanki na wannan teku sai suka samu da ko a kowani yanki na tekun nan sai suka samu da wahidatan guda daya wahidatan ala kullin min riyahi tawfiqi a kowani yanki na riyahi tawfiqi shi ma suka samu da guda daya wariyahil manufiya da kuma yankin riyahil manufiya wariyahil bahariya buhairiya da kuma riyahil bahariya buhairiya tabki ne shi ma wa ma'un nili yuhjazu kaga ruwan teku ana tsare shi januban ta kudinci wayuwazzau kuma ana rarraba shi alal aradi bisa ga zuwa ga gonaki bi kadirin ma'lumin da wani sanannen abun nan kima wa bidhalika tazama halur rayi dan haka ne yankin rayu halin sa ya daidaitu ya zanto yana gudanantuwa cikin yanayi mai kyau fil wajhil bahari ta fuskacin teku na'am.